أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين دا تكوسكو ga watan Rabi'ul Awwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442 wanda yayi daidai da 14 ga watan 11 shekara ta 2020 miladiya kamar yanda muka saba haduwa a wannan majalisar barka na Mus'ab bin Umair dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zuro da cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Muqaddimatul Iziya littafin Abu al-Hasan al-Shadhili rahimahullah inda muke bin sharhin Fathu Rabbil Bariya na Dr. Muhammad al-Mansur Sokoto hafizahullah wannan kuma shine darasin mu na 40 a cikin wannan littafi darasin da ya gabata dai fasalin da muke ciki wanda lokaci ya ci mana shine fasalin da yake magana akan sallar jami'i inda mun ji tattaunawar malamai game da matsayin sallah a cikin jami'i shin sunna ce mai karfi ko kuma wajiba ce kuma mun ji ainihin dalilan kowane bangare wanda malam ya karkata akan cewa lallai sallar jami'i wato wajiba ce sai dai in akwai wani uzuri na shari'a wanda ainihin wato zai saryar da wajibcin ta ta koma kuma wani hukuncin da ba za mu tashi kaifiyatu idrakiha wato qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala yake cewa wala yahsulu fadluha illa bi idraki rak'atin bi sajadataiha wa man adrakaha laysa lahu an yu'idaha fi jama'atin ukhra yaya ake riskar sallar jami'i menene idan mutun ya samu a cikin sallah za a ce ya riski jami'i to sai malam Abu al-Hasan al-Shadhili yake cewa wala yahsulu fadluha falalar sallar jami'i ba za ta tabbata ba illa bi idraki raka'atin sai idan mutun ya riski raka'a daya bi sajadataiha da sajadunta gaba daya ya riski ruku'u da sujada guda biyu to shine za a ce ya riski falalar ainihin wato jami'i faman adraka ha wanda duk ya riski mafi karanci ya riski raka'a daya a sallah laysa lahu an yu'idaha ba shi da damar ya sake tafi jama'atin ukhra wani jam'in daban za ka ga wani in ya riski raka'a daya wani ya ga wani sabon jam'i kawai sai ya sallame sai ya je guwanta za ka ga wani lokaci akwai mutanen da suke haka to duk mutumin da ya samu raka'a daya cikakkiya a jam'i ya riski falalar jam'i da aka ba shi da ikon ya sake kuma yin wannan sallar a cikin wani jam'in tunda ya riski jam'in da ya samu raka'a daya a ciki la yahsulu idrakar raka'ati min salatil jama'a Dr. Muhammad al-Mansur yake cewa riskar raka'a daya wato la yahsulu idrakar raka'a wato riskar raka'a daya baya tabbata min salatil jama'ati a sallar jami'i illa bi idrakir ruku'i sai idan mutun ya riski ruku'u idan mutun ya riski ruku'u a raka'ar karshe to ya riski wannan sallar jami'i din yake cewa li hadithi abi hurairah radiyallahu anhu saboda hadithin Abi Huraira Allah ya kara yadda a gare shi anin nabi sallallahu alaihi wa sallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza ji'tum ila salah wa nahnu sujudun fasjudu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace sahabbansa idan kuka zo sallah kuka tarar da mu mun yi sujada to fasjudu ku yi sujada din wala ta'udduha shay'an amma in iya sujada kuka riska to kar ku kirga wannan sujadar a matsayin wani abu na riskar sallah kar ku kirga wannan a matsayin kun riski jami'i domin kun tarar da mu a raka'a ƙarshen a cikin sujada wa man adraka raka'atan duk wanda ya riski ruku'u faqad adraka raka'a ay adraka as-salah to haqiqa ya riski sallah wa fi lafzin aw an lafzin man adraka ruku'a wanda duk ya riski ruku'u faqad adraka raka'a to ya riski wannan raka'ar da haka idan ka zo ka tarar liman yana raka'a ƙarshe sai ka tarar da shi yayi ruku'u sai kai kabbara harama kai kabbara tafiya ruku'u ka riske shi kafin ya dago to ka riske wannan raka'ar to tunda ka riske raka'a guda cikakkiya a sallar to ka riske wannan jami'in ina ba ta an gane wa amma idraka kaga kenan game da riskar shi jami'in kenan ma'ana matukar ka riske raka'a guda to ka riske jami'i shine malam Abdul Hassan Ash-Shadili yace kar ka ga wani jami'in kuma ka rubi ka ce to ai wancan da ma raka'a ɗaya na samu bari tun daga wani complete jami'i zai barin saki tunda ka riski wancan ka riski jami'i to akwai bambanci tsakanin riskar jami'i da riskar falalar jami'i shine malam yake so ya gaya mana shi riskar jami'in ana riskar sa ne da riskar raka'a ƙarshe idan ana riskar raka'a ne kuma da riskar ruku'u idan ka riski ruku'u to ka riski raka'a in a ta ƙarshe ce to ka riski wannan jami'in ina fata an gane to hadisin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce in kuka same mu mun yi sujada ko da ta ƙarshe ce to ku yi sujadar kuma to yanzu wanda iya sujadar ƙarshe ya zo ya riska kaga in mun fahimci wannan hadisin da muka karanta bai riski me ba jami'i to ya riske falalar jami'in to shine sai malam ya ce wa amma idraka fadlil jama'a amma game da riskar falalar jami'i din to fali ahlil ilmi min al malikiyyati wa ghayrihim fi zalika qawlani malamai ma abota ilimi daga malikiya da wasu mazhabobin da ba na malikiya ba suna da maganganu guda biyu game da riskar falalar jami'i ba riskar jami'in ba riskar falalar jami'in ahaduhuma ɗaya daga cikin maganganun da malamai suka yi ma zakarahul musannif ita ce maganar da shi al-musannif mawallafin littafin iziya Abul Hasan Ash-Shadili ya ambata annahu inda yake cewa falalar jami'i la ya hasulu fadlal jama'ati falalar jami'i ba ta tabbata illa bi idrakin ruku'i sai in an riski ruku'u kaga shi Abul Hasan Ash-Shadili wannan ɗaya ne daga kaulin malamai riskar jami'i sai in ka riski raka'a ɗaya to kazalika a wajen wasu malaman ba za ka riski falalar shi jami'in ba har sai ka riski me raka'a ɗaya riskar jami'i sai ka riski raka'a ɗaya sannan ka riski jami'i falalar jami'in fa shi ma suka ce sai ba za ka samu falalar jami'i ba har sai in ka riski raka'a nawa ɗaya mafi karanci ka riski raka'a ɗaya to ka riski jami'i ka kuma riski falalar jami'i wannan ɗaya ne daga cikin aqwal na malamai mafhum wa hadha huwa al-mashhur kuma wannan shine kaulin da ya shahara fi madhhab malik a madhhabar malikiya madhhabar imam malik wa hakahu khalil kuma ita shine kaulin da ainihin wato mai mukhtasar khalil ya hakaito ta fil mukhtasar a cikin littafin sa ainihin wato mukhtasar musamman sharhin sa na mawahibul jalil mujalladin sa na biyu shafi na 399 da kuma hashiyatud dasuqi littafin malikiya hashiyatud dasuqi ita ma mujalladi na 1 shafi na 320 wa hashiyatul adawi alal kharshi da kuma hashiyatul adawi ta wato akan al kharshi mujalladi na 2 shafi na 134 za ka ga wannan maganar cewa su a malikiya riskar falalar jami'i da riskar raka'a guda ne ina fata an gane riskar raka'a kuma shine daga riskar ruku'u wa qala bihi al-Ghazali kuma wannan shine ainihin wato kaulin da Ghazali ya fada min ash-Shafi'iyya daga mazhabar Shafi'iyya shi ma an ka koma cikin Fathul Aziz Sharhul Wajiz mujalladi na 2 shafi na 144 za ka ga wannan maganar haka majmu' na Imam Nawawi shi ma mujalladinsa na hudu shafi na 219 za ga wannan magana cewa su ma wasu daga cikin Shafi'iyya wannan shine ra'ayinsu wa ruwiya aidan anil Imam Ahmad har wa yau an ruwaito dai daga wajen Imam Ahmad ibn Hanbal kamar yanda an ka duba al-Insaf shi ma littafi ne mujalladi na 2 shafi na 224 da kuma al-Irshad li ibn Abi Ubay Musa shi ma an ka duba shafi na ainihin wato 68 shi ma za ka ga an ruwaito wani kaulin daga Imam Ahmad cewa ana riskar jam'i da ana riskar falalar jam'i da riskar raka'a daya to me hujjar wa'annan bangaren na malamai da suke ganin ba za yanzu idan ka zo katar ana yin raka'a karshe ka riski iya sujada ko ma an yi sujadar an dago ka riski tahiyar karshe su a wajen su baka riski jam'in ba baka kuma riski me ba falalar jam'i me dalilin su wastadallu sai suka kafa hujja bi hadisi Abi Huraira da hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu al-muttafaq alai anan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man adraka raka'atan min as-sala duk wanda ya riski raka'a daya a sallah faqad adraka as-sala to ya riski sallah man adraka raka'atan min as-salati faqad adraka as-sala duk wanda ya riski raka'a daya a sallah to tabbas ya riski me sallah wa fi lafzi muslim a lafzi muslim man adraka raka'atan min as-salati ma'a al-imam faqad adraka as-sala duk wanda ya riski raka'a daya a sallah tare da liman to hakika ya riski sallah wa fi lafzin aw an lafzin lahu na muslim faqad adraka as-salata kullaha duk wanda ya riski raka'a daya tare da liman to ya riski falalar jam'i gaba daya ya riski sallar duka wannan hadisin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a mujalladi na 1 shafi na 145 sannan Imam Muslim hadisi na 607 wa mafhumuhu mafhumun wannan maganar abinda wannan hadisin yake za a iya fahimta a cikin wannan hadisin anna mallam yudrik raka'atan kenan duk wanda bai riski raka'a daya ba falam yudriki salata to bai riski sallah kun ji hujjarsu ta farko duk wanda bai riski raka'a daya ba to bai riski me ba bai riski sallah ba tunda bai riski sallah ba to bai riski falalar me ba jam'i an gane wannan wal qawlu thani sai kuma qauli na biyu huwa madhhabul jumhur wannan shine mazhabin jumhur mafi yawan malamai min al fuqaha daga cikin malaman fiqhu wato al fuqaha annahu suka ce yudraku fadlal jama'ati ana iya riskar falalar jam'i bi idraki ayi juz'in min salatil jama'a ta hanyar riskar kowane bangare daga cikin sallar jam'i idza kana zalika qabla an yusallima al imam indai mutun ya riski wani bangare na sallah kafin liman ya sallama to sun ce zai iya riskar falalar jam'i ko da yake bai riski jam'i ba amma ya riski falalar me jam'i wa hadha alqaul wannan qaulin zakarahu shaykh ulaysh ash-shaykh ulaysh an jama'atin ya roto wannan magana daga wasu malamai minal malikiya daga malikiya kaga kenan malikiya suna da qauli guda biyu akwai qaulin su na farko cewa matikar muskin mutum bai riski raka'a guda cikakkiya ba to bai riski falalar jam'i ba amma ulaysh daga wata jama'a cikin malikiya wasu malamai cikin malikiya yace a akwai wadanda suka ce matukar mutun ya riski kowane yanki na sallah koda ya yi kabbara harama ana zaman tahiyya ta karshe yayi kabbara tafiya yaje yana zama akai sallama ai ya riski wani bangare na sallah to tunda ya riski wani bangare na sallah ya riski falalar jam'i kuna fahimtar wannan maganar ko to ونقل ابن عرفة قال رحمه الله شيده قليش yake sake cewa qala ibnu arafa wa naqala kai ibnu arafa ibnu arafa shi ma ya nakalto wata magana ya cirato wata magana an yunus an yunus daga yunus wabnu rushid da ibnu rushid anna fadlaha wayannan manyan malamai ne su ma malikiya suka ce falalar ita jam'i ya hasulu yana tabbata wa yudraku ana kuma riskar shi falalar jam'in bi juz'in da riskar wani yanki a sallah qabala salamil imam kafin liman ya sallama matukar ka riski wani bangare a sallar kan liman ya sallama ka riski falalar jam'i na ba ta an gane wannan magana ka koma cikin mawahibul jalil mujalladi na 2 shafi na 398 za ka ganta wastadallu to me hujjar wa'annan bangarorin su wannan bangaren su kuma wastadallu sun kafa hujja ne bi hadisi abi huraira da hadithin abi huraira ta radiyallahu an anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza sami'tumul iqama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan kun ji an ta da iqama famshu ila salati to ku taho cikin wato wajen sallah wa alaikumus sakinata wal waqar cikin natsuwa kar ku taho a guje ku taho cikin natsuwa wala tusri'u kar ku yi sauri ko gaggawa fama adraktum abinda kuka riska fasallu ku sallata wama fatakum abinda ya kumce muku ba ku riska ba ba kwanan aka yi fa atimmu in liman yayi sallama sai ku tashi ku cika wannan hadithin akhrajahu al-bukhari a mujalladi na 4 shafi na 17 fa qawluhu fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ma adraktum abinda kuka riska yusaddiqu alaihi idraku ayi juz'in qabala salamil imam riskar kowane bangare na sallah kafin liman yayi sallama to wannan maganar za ta iya gaskatuwa a kansa mafhum ka san annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan an ta da iqama to ba gudu ku taho a hankali cikin nutsuwa abinda kuka riska ku sallata abinda ya kubce muku ku cika to sai malai yace in ka kalli wannan maganar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta ma adraktum abinda kuka riska to yasduku alaihi idraku ayi juz'in qabala salamil imam riskar kowane bangare kowane yanki a cikin sallah kafin liman yayi sallama to kalmar ko lafazin ma adraktum zai iya gaskata a kansa wa yahsulu bihi fadlul jamaa in kuwa har wannan kaulin na ma adraktum tahiyar karshe kariska sujada karshe kariska ma adraktum ta kunshe ta to in har wannan ma adraktum din za ta iya gaskatuwa akan kowane yanki na sallah da mutun ya riska to wa yahsulu bihi fadlul jamaa to da wannan yankin da kariska din falalar jam'i za ta iya tabbatuwa da shi kaga ai annabi sallallahu alaihi wasallam kun fahimci fikihin wannan hadisin ma adraktum kaga yanzu sai kazo yanzu da kazo ka riski ta hiyar karshe yanzu me ya kubce maka rakoyi nawa na'am yanzu ka tashi iqama zaka sake sabuwa ko itimami zaka yi ka riski me kenan wani yanki a sallah ina fata an gane to tunda ka riski wani yanki a sallah ko da yake baka riski raka'a ko daya ba amma ka riski wani yanki na sallah maganar riskar jam'i baka riski jam'i ba amma falalar jam'i ba ka riska a wannan kaulin mafhum to yanzu ga maganganu guda biyu ga wancan kaulin na farko ga na biyu sai malai yace at-tarjihu rinjayarwa wani kauli ne cikin waɗannan maganganun za a rinjayar mashhuru qaulul malikiyya mashhurun qaulin mazhaban malikiyya alladhi awradahu al-musannif wanda mawallafin iziya ya kawo yadhharu rujhanuhu rinjayar dalilansa suna bayyana wadhalika doktor yace abinda yasa dalilan wa'ancan na farko ya furin jaye li wurudin nafsi sarih saboda an samu nassi karara fi a cikin annal jama'ata cewa ita jam'i tudraku ana riskarsa ne bi raka'atin kamila in an samu raka'a guda cikakkiya wa mafhumuhu abinda za a fahimta a wannan magana annaha ashe ita sallar jam'i la tudraku ba a riskatta fi ma duna zalika a abinda bai kai raka'a guda ba ko da yake wancan kaulin ya dan fu falalafala ya dan fu nuna romo romo domin akalla koda ta hiyar karshe mutun ya riska yana tunanin in ya shiga mazhaba ta kauli na biyu zai samu falalar jam'i ko da yake bai samu jam'in ba to amma malai yace in ka kalli kaulin malamai farko su wayennan wani mafhumi suka dauka a cikin hadisin suka kafa hujja da shi su ko wayennan na farko hadisi ne karara yayi maganar cewa in mutun ya riske raka'a ruku'u a sallah ya riske raka'a an fahimta ko ai mun ka karanta lafuzan faqad adraka as-salata kullaha faqad yake cewa man adraka raka'atan min as-salati ma al-imam faqad adraka as-sala wayancan lafuzan wa ma zalika tare da haka faman kana lahu udhrun shar'i kenan in ka fahimci wannan tarjihin da malam yayi duk wanda ya riske kasa da raka'a daya bai samu jam'i ba kuma bai samu me ba falalar jam'i mutum yana zuwa ya tarar a tahiyar karshe yake an bayyanta sai a majjaje bai samu jam'i ba bai samu falalar jam'i ba a mazhabin malamai na biyu wanda kuma shi malam ya tafi a kansa shi ya rinjayar yace domin shi ne ya zo da hadisi karara a kai sai ce wa ma'a zalika amma tare da haka faman kana lahu udhrun shar'i wanda yake da wani hanzari na shari'a fi fautil jama'ati a cikin subucewar sallar jam'i yana da wani uzuri karbabbe a shari'a wanda wannan uzurin ne yasa sallar kubuce masa fala shakka to wannan babu kokonto annahu ya hasulu lahu ajruha ladanta zai samu a gare shi koda bai samu jam'in ba ya saba yin sallar jam'i kuma ya kudurci zuwa sallar jam'i sai dai a daidai lokacin da zai tafi sallar jam'in sai wani uzuri karbabbe a shari'a sai ya bujiro masa wannan yasa bai samu riskar sallar jam'i ba ko kuma yazo ya tarar gashi ana tahiyar karshe kaga bai riske raka'a ko ɗaya ba bai riske kuma falalar jam'in ban man dauki kauli na biyu to tunda yana da uzuri karbabbe a shari'a duk da haka sai malam yace zai samu ladan sallar jam'i cikakke an gane wannan wa zalika liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda yasa haka saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallam idza marida al-abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu wa huwa sahihun muqim idan mutum idan bawa yayi rashin lafiya ko yayi tafiya to za a rubuta masa abinda ya kasance yana aikatawa lokacin yana lafiya kalau ko kuma lokacin yana mazaunin gida da haka mutum sai ya zamanto gashi a kwance a daki ba shi da lafiya shi yasa bai samu zuwa yayin sallar jami'i ba za a ba shi ladan jami'i tunda ya saba zuwa sallar jami'i abinda yasa bai je jami'in ba ba shi da lafiya a mutum ne bai samu sallar jami'i ba saboda halin tafiya amma da yana zaman gida yana gida ya saba yana riskar sallar jami'i amma yanzu ga tafiya ta sa zai yi sallar shi kadai to zai samu ladan jami'i cikakke kenan wanda ba zai samu ladan jam'i ba shine wanda ba shi da uzuri ya zo masallaci tara an yi ana tahiyar karshe to yanzu kaga shi bai samu jam'i ba ko bai samu falalar jam'i ba to zai iya ganin wani jam'in yabi to za mu ji wannan kaulin a gaba wa an abi hurairata radiyallahu an qala yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace man tawadda wanda duk yayi alwala fa ahsana wudu'ahu ya kyautata alwalarsa thumma raha sannan ya tafi masallaci fa wajada an-nasa yana zuwa masallaci sai ya samu mutane kad sallu har sun yi sallah da azamar samalin ya tashi yayi alwala yake kyawu alwala ya taho tsammanin sai ya samu sallar jami'i yana zuwa sai ya tara har an yi sallah a adahu Allahu azza wa jalla mithla ajri man sallaha wa hadaraha Allah ta'ala zai bashi ladan kwatankwacin wanda ya sallace ta kuma ya halarce ta la yanqusu zalika min ujurihim shay'an kuma ba za a rage wani abu ba daga ladan su ba daga ladan su za a bashi ba Allah ta'ala ne zai bashi nasa ladan domin ya zo da kyakkyawan niyya wanda duk yayi nufin kyakkyawan aiki ya aikata yana da lada nawa 10 har zuwa sama, wanda yake da kyakkyawan niyyar aiki bai samu damar yi ba yana da lada. Dan haka yayi niyyar yin sallar jami'i, yayi alwala sai yake kyakkyawan alwala, ya tawo masallaci sai tara mutane har sun yi sallah. To wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala zai bashi kwatankwacin ladan waɗanda suka zo suka samu sallar jami'i. Wannan hadisin Imam Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 560, haka Imam An-Nasa'i a mujalladi na biyu a shafi na 111, wa Sahihul Albani fi Sahih Abi Dawud hadisi na 528. Wa hadhihi qa'idatun shar'iyya, malai yace wannan kuma ka'ida ce ta shari'a, fi kullil ibadati, a cikin dukan ibadu, ba wai sallah kadai ba, ka'ida ce ta shari'ar musulunci a kowace irin ibada cikin ibadu. Qala sallallahu alaihi wasallam li ashabi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa fi gazwati tabuka, lokacin da za a tafi yakin tabuka, sai yake cewa inna bil madinati la rijalan, lalle a garin Madina akwai wasu mutane da muka baro suna garin Madina, su ba su biyo mu ba su taho ba, amma masirtum masiran, babu wata tazara da za ku ci ta tafiya, wala qata'tum wadiyan, babu wani kwari da za ku tsallake, illa kanu ma'akum, face suna tare da ku, ma'ana suna tare da ku a lada, ma'ana duk tazarar tafiyar kilomita da za ku ci a wannan tafiyar, ga su suna kwance a garin Madina suna zaune ba su biyo ku ba, amma duk ladan da kuka samu su ma an ba su, babu wani kwari da za ku tsallake shi, face wahalhalin da kuka sha wajen tsallake wannan kwarin sun yi tarayya da ku a cikin lada, amma fa ba su tare da ku suna Madina. Habasahumul uzru, uzuri ne ya tsare su. A wata ruwaya kuma, wa fi riwayatin muttafaqun alayhi, wannan hadisin Bukhari da Muslim, a wata ruwaya ta Muslim yace illa sharakukum fil ajr, face sun yi tarayya da ku a cikin lada. A wata ruwaya yace habasahumul maradu, rashin lafiya ce ta hana su zuwa. Kaga kenan, ashe in akwai wani uzuri karbabbe na shari'a da yasa baka samu sallar jami'i ba, ko uzurin yana kaucewa, Allah Allah kake kana zuwa masallaci kaga ana fitowa daga masallaci, kai baka riski sallar jami'i ba, ka samu ladan jami'i. An gane wannan ko? Wannan hadisin shi ma Bukhari da ya ruwaito shi, hadisi a mujalladi na 5 shafi na 136, Imam Muslim a hadisi na 1911. Wa hadha huwa alladhi afta bihi al-allamah al-faqih Abd al-Aziz bin Baz, yake ta wannan kuma shine kaulin da wato al-allama al-faqih Abd al-Aziz bin Baz yake bada fatawa da shi. Wa qablahu, kuma kafin bin Baz din ma, akwai shuyukhul Islam Ahmad bin Taymiyyah al-Harrani wa Muhammad bin Abd al-Wahhab al-Tamimi wa Abd al-Rahman bin Nasir al-Sa'idi rahmatullahi alaihim ajma'in. Wa'annan manyan malaman da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab da Abdul Rahman Ibn Nasir Sa'idi, wadannan duk su ma fatawar su kenan, idan mutun ya taho yayi kyakkyawa da kyakkyawan niyya zai zo sallar jami'i, yana zuwa ya tara an fito daga masallaci. Allahumma sai dai mutumin da dama dabi'arsa ce sakaci, yana ji akan kiran sallah, yana ji aka tada sallah, yana ta sabgoginsa kawai, yace sai ya karasa kan yazo ya tara an idar da sallah. Kaga wannan shi ba shi da wani uzuri. Wayanda suke da uzuri karbabbe, ko mutum tashi yayi daga bacci, yana tashi ya ji har an shiga sallah, kan ya shiga ban daki ya fito ya kama ruwa ya tafi masallaci, yana zuwa kofar masallaci yana sauri, kawai sai ga ana fitowa, zai samu wannan ladan ko ba zai samu ba? Zazzabi ne ya kada shi, yana ji akai kiran sallah, amma kan idan da sallah sai Allah ya sa zazzabin ya sauka, sai ya maza dama yana alwala, sai ya lallabo yana zuwa masallaci ya ji an yi sallama, zai samu lada ko ba zai samu ba? Samu. Wannan magana ka koma majmu'u fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a mujalladin sa na 23 shafi na 330 da kuma mu'allafatu Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab al-qism ath-thani shafi na safha wato shafi na 125 da kuma al-mukhtaratul jaliya shafi na 29 da kuma majmu'u fatawa na samahatu Sheikh Abdul Aziz bin Baz shima a mujalladin sa na 12 shafi na 157 zuwa 158 da kuma fatawa muhimma wanda take da ta ta'allaka bi salati da take da alaka da sallah min ajwabati samahati Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah shi ma shafi na 75 za ka ga wannan bayani wa amma qawluhu amma fadin shi Abul Hasan Ash-Shadhili mai iziya da yace laysa lahu an yu'idaha fi jama'atin ukhra ba shi da damar ya sake wannan sallar a cikin wata jama'ar a ya faɗi wannan magana a can matanin ko inda yake cewa faman adrakaha laysa lahu an yu'idaha fi jama'atin ukhra wanda ya riske ta ya riske me ya riske me ya riski raka'a daya wanda wannan raka'a dai ita ta sa shi ya samu ya riski me jami'i da kuma falalar jami'i to ya riski raka'a dai cikakkiya sai malam Abul Hasan Ash-Shadhili ya ce to ba shi da damar ya ga ana yin wani jami'in yabi sai ya ce wannan magana ta Abul Hasan Ash-Shadhili fali hadith ibn Umar karka dauka da ka ibn Abul Hasan Ash-Shadhili ambace ta akwai hadisi akan ta hadithin Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tusallu salatan fi yawmin marratayn kar ku sallaci wata salla cikin salloli a rana sau biyu kai sallar azhar ka kuma sake yi kai sallar magruba ka kuma sake yin magruba kar ku yi salla wato tafarilla a rana sau biyu wannan hadithin ibn Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 579 wa sahahahu al-Hafiz fi al-Talkhis al-Habir wato al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani a cikin Talkhis al-Habir mujalladi na 1 shafi na 156 ya inganta wannan hadisi to sai doktor yake cewa wa hadha al-hadithu wannan hadithin na la tusallu salatan fi yawmin marratayn mukhassisun biman salla fi baiti ya keɓance wanda ya salla a gidansa aw fi masjidin ko a masallaci thumma adraka jama'atan ukhra sai riski wata jama'ar daban fi masjidin akhar a wani masallacin daban fa innahu yusalli ma'ahum ma'ana wannan hadisin ya keɓance wanda ya salla a gida yayi sallar sa a gida ko kuma yayin sallah a masallacin unguwarsu amma shi kadai bai samu jami'i ba yayin sallar sa shi kadai ina fata gane sannan sai ya riski ga wani masallacin ba wancan ba su kuma yanzu suke yin jami'in fa innahu yusalli ma'ahum to zai iya yin sallar tare da su kama yadullu alayhi hadithu yazid bin al-aswad kaman yanda hadisin yazid bin al-aswad yake nuna qala inda yake cewa shahidtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hajjatahu yace na riski aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sallaitu ma'ahu salatus subhi sai ne sallar asuba tare da shi fi masjidil khayf a masallacin khayf ko khayf min minan amina falamma qada salatahu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallah idza rajulani fi akhirin nas sai ga wasu mutane guda biyu a can ƙarshen mutane a can baya lam yusalliya ba su yi salla ba fa utiya bihima sai aka zo wa annabi da su tar'udu fara'isuhuma kafadarsu tana ta karkarwa tana ta makirketa sun ji tsoro annabi ya ce a zo masa da wa'incan mutanen guda biyu gashi an idar da salla ya ga kamar su ba su yi salla ba suna zaune a gefe annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zo da su aka zo da su kafadarsu tana ta rawa faƙala sai ya ce da su ma mana akuma an tusalliya ma'ana me yasa ba ku yi salla ba tare da mu ƙala sai suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah kunna qad sallaina fi rihalina mun kasance mun yi salla a cikin mu tunda Amina ne mina kuma ba gidan kowa bane aikin haji ne ce mun yi salla a masaukin mu kila suna da hema ko rumfa sai suka yi salla a can sannan sai suka fito ƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su fala taf'ala kar ku ƙara yin haka idza sallaituma fi rihalikuma koda kun yi salla a masaukinku thumma ataituma masjida jama'atin sannan kuka zo masallacin jama'a kuka tara ana sallar jam'i a masallaci fa salli ya ma'ahum to ku sake yin sallar tare da su fa inna halakum nafila sai ta zama muku nafila na ba dan gane wannan hadisin akhrajahu tirmidhi tirmidhi ya fitar da shi kuma hadisi ne mai lamba ta 219 imam an-nasa'i a mujalladin sa na biyo shafi na 112 da wasu sun ruwaito shi يؤيده ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ببطن نخل صلاة الخوف ما لا يتي أبونا ذلك آراء وانشم حديثاً دموها كاراً تايم ذو كاربي شين أبين دي إنغانتا النبي صلى الله عليه وسلم وترانا صلى يأي صلى بأصحابه صحابانسا ببطن نخل واتواهون قريد أكي كيران سبطن نخل صلاة الخوف صلى صورو مرتين يمسح السعودي يأي صلى دوانو تروب دن sannan suka karasa sannan wani turub din suka zo su ma yi musu sallah bi kulli firqatin marra kowane bangare kowace jama'a yayi musu sallah daya kaga kenan raka'a hudu shi yayi tunda sallar tsoro kuma halin tafiya kaga raka'a biyu ce wayannan suka zo yayi musu raka'a biyu yayi sallama sai suka tafi wayancan su ma suka zo yayi musu raka'a biyu sai aka yi sallama wannan hadisin shi ma Abu Dawud ya fitar da shi hadisi na 1248 Imam an-Nasa'i shi kuma hadisi na 1550 da 1553 da 1554 ya ruwaito wannan hadisin shi ma Imam an-Nasa'i sannan Sheikh Nasiruddin al-Albani a cikin Sahihu Sunan Abi Dawud ya inganta wannan hadisin ainihin wato hadisi na ko shafi na 342 وصحيح سنن النسائي شما حديثنا 504 to sai yake cewa wa yadullu alaihi aidan hadith muadh bin jabal hadith muadh dan jabal har wa yau zai kara kafa hujja zai iya sake nuni ya kara zama dalili akan haka fi salatihi khalf an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda muadh bin jabal ya taba yin sallah a bayan ko yake yin sallah a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam al-isha yayi sallar isha summa salatahu li ahli quba sannan kuma yazo yayi wa mutanen quba sallah imaman a matsayin liman wa kana qad salla salatahu kuma al-ula kuma ya sallaci wannan sallar tasa da farko ya je masallacin annabi yayi ta ma annabi sallallahu alaihi wasallam fi masjidihi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin sa walam yamna zalika annabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi bai hana shi ba na fata an gane wannan hadisin muttafaqun alayhi kuma ya gabata a baya wa hadithu mihjan bin al-adra da kuma hadithin mihjan ibn al-adra radiyallahu an wa fihi a cikin sa fa idza ji'ta fa salli ma'ahum idan kazo kai sallah tare da su waj'alha nafila ma'ana kai sallah ka sai kazo kaga ga jami'i ana yi sai kai sallah tare da su waj'alha nafila ka sanya ta zama nafila wannan hadithin shi ma Imam Ahmad ya fitar da shi mujalladi na 4 shafi na 34 sannan Al-Albani ya inganta shi cikin Al-Irwa ainihin wato shafi na ainihin wato 534 wa hadithu Abi Sa'id radiyallahu an da kuma hadithin Abu Sa'id Allah ya kara masa yadda man yatasaddaqu ala dha fa yusalli ma'ahu wane ne zai yi sadaka zai yi wa wannan bawan Allah sadaka ya tashi ya yi sallah tare da shi wani ne ya zo shi kuma bai samu sallar jam'i ba zai sallata shi kadai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye zai wa wannan bawan Allah sadaka ya tashi shi sallah tare da shi waye zai wa wannan sadaka ta hanyar tashi shi sallah tare dan ya samu ladan jam'i ina fata an gane wannan shi ma kaga hadisin sahihi ne Imam Ahmad ya fitar da shi a mujalladi na 3 shafi na 64 haka Imam Abu Dawud da hadisi na 574 sannan Sheikh Nasiruddin al-Albani cikin Irwaul Galil shi ma ya inganta shi hadisi na 535 fa bina'un ala hadhihi an-nusus as-sahiha Dr. Muhammad al-Mansur Sakkwato hafizahullah sai ce gini akan waɗannan nusus din ingantattu yajuzu i'adatu as-salati fi jama'atin thaniya wannan yana nuna halaccin sake yin wata sallar ta jama'a ta jam'i wato ko kuma sake yin sallah a cikin wani jam'i na biyu bi kasadin tadawwu amma da niyyar nafila su kuma inda kuskuren mutanen mu suke in yayi sallah shi kadai sai yazo ya tarar da jami'i sai ya bi jami'in wanne ne shi a wajensa wacce ce farillar na'am wanda yazo ya tarar su ita ita yake dauka ita ce to yanzu in yabi wannan sai dai ya bi wannan a matsayin nafila waccan ne ita kadai ita ce farilla wannan da kabi ita ce nafila shine ai kaga duk wannan hadisan da malai ya kawo su ne akan mutun zai iya sakewa amma nafila ce ina fata an gane saboda hadisin la tusallu salatan fi yawmin marratayn idan ka ce waccan azhar ce bari kuma misali azhar ce sai kai kadai sai ka zo ka tara ana wani wata azhar din a jami'i can kai kai kadai sai kuma ka zo ka jona ka bi wannan jami'in yanzu sallar azhar nawa kai to kuma la tusallu salatan marratayn fi yawm ko fi yawmi marratayn an hana yin sallah guda biyu a rana sallah sau biyu a rana shi sa duk wannan hadisan da malai ya kawo yana nuna cewa zaka iya bi amma in ka bi wannan jami'in nafila ne kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam wayancan su ma sun yi sallar su a masaukin su da annabi ya sa aka zo da su suke gaya masa sai ya ce to daga yanzu kuka zo koda ku yi sallah a masauki ko a gida kuka ga ana sallar jami'i ku bi sai ta zama muku me nafila haka shi ma ya ce musu na'am 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 to yanzu kaga idan muka dauki kaulin ai dama shi ma duk ya gina wannan maganan ne akan wanda ya riski raka'a guda cikakkiya shine wanda ya riski me jami'i kuma ya riski me falalar jami'i ina fata an gane to yanzu wanda shi bai riski komai ba a bangaren sallah sai ta hiya karshe akan ta ya gina sallar ya ci gaba to shine tambayar ka zai iya zuwa wani masallacin yayi to ai da shi da wanda ya sallah shi kadai mai maraban su duk daya suke da haka yanzu ba zai sake zuwa yayi sallar azhar din sa shi kadai kuma ya sake zuwa ya bi wani masallacin ai sallar azhar yayi sallar azhar guda nawa kenan to ai shine kuskuren da ake ba za ka yi sallama ba ka dora me hikimar yin sallamar tunda baka gama sallah ba yanzu wace sallah to me sal ai da kai ka tashi ka tafiya ka ba sallama za ka yi ina fata an gane me hikima wannan sallamar me mahallinta ai la muhallal hamil al i'rab liman ka zo ka riska a rak'ar karshe tahiya karshe sai kai ka bara ka bi shi ka dauka sallah ba ta kare ba ana gama tahiyar sai ya sallama wai shi ma sai ya sallama wai sai ya tashi ya tafi wani masallacin to wannan sallamar me mahallinta tunda ka ji haushi baka riska raka ko dai ba kawai ka kada riga ka tashi ka dan ka kada riga ka tashi to ka ga dawa baka yi sallah ba yanzu sai ka je ka riski sallah a wani gurin na ba ta gane wayannan hukuncen mutane suna ganin su da dan sauki amma wani lokaci sai ga har wanda suke dan zuwa karatu wani lokaci sai ga ana samun iskali ko ballanta da wanda dawa baya zuwa gurin karatu shi dama to wayannan abubuwan sai a kula wallahu a'lam aqallul jama'a mafi karancin jami'i wal jama'atu thmani fasa'ida malam abul hasan ash-shadili mai iziya Allah yayi masa rahama sai ce wal jama'atu jami'i ithnani yana farawa ne daga mutum biyu fasa'ida zuwa sama da biyu warada fi hadith abi musa yazo cikin hadithin abi musa anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa al ithnani fama fawqaha jama'a mutum biyu zuwa sama shine jami'i daga mutum biyu jami'i yake farawa zuwa sama lakinnahu da'ifun sai dai wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne munkar ibnu maja ya rawaito shi hadisi na 972 da'afahu al-albani fil irwa shek nasiruddin al-albani ya raunana wannan hadisin a cikin irwaul galil a shafi na 489 waraji fatihul bari ka kuma koma cikin fatihul bari mujalladi na 2 shafi na 142 shi ma za ka ga wannan wattamhid ka kuma koma at-tamhid wato na ainin muwatta na ibn abdul bar shi ma mujalladi na 14 shafi na 138 da al-istizkar mujalladi na 5 shafi na 316 wayughni anhu amma hadith malik ibn al-huwairith al-muttafaq alayhi ga hadisin Malik bin al-Huwairis wanda Bukhari da Muslim suka hadu wajen ruwaito shi to zai wadatar da mu gabarin wancan hadisin na Abu Musa. Wa fihi a cikin wannan hadisin na Malik bin al-Huwairith qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam lahu, fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ga shi Malik bin al-Huwairith yace wal ya ummakuma akbarukuma, mafi girmanku yayi muku limanci. Wal ya ummakuma akbarukuma, mutun nawa ne kenan? Tafniya ne, alifun tafniya. Wal ya ummakuma akbarukuma, babba daga cikinku yayi muku limanci. Kadan ana sallah mutun nawa kenan? Mutun biyu. To babba a me? A shekaru ko a me? Babban karatu ko babban shekaru? Na'am, babban karatu shine akbar, sai ka koma cikin wasu nasosin sai ka dauko sai ya fassara ma akbar din. Sai dai indi ya zamanto duk kila ahali duk sun cancanta sun cika ka'ida, to sai a koma na shekaru din ko? Eh, wannan hadisin Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 627 da kuma hadisi na 2848. Imam Muslim hadisi na 274 shi ma ya rawaito shi. Wa qad istadalla, yake cewa wa yadullu alaihi aidan a walidhalika bawwaba lahu al-Bukhari, haka Imam al-Bukhari dan haka ne yayi masa babi, babu thani fa ba fawqahuma jamaa. Imam al-Bukhari yace babin da yake magana akan mutum biyu zuwa sama su suke kulla jam'i da liman da mamu guda daya, shikenan sun zama jama'a. Daga nan kuma har su zama su uku ko su zama ko su nawa. Wa yadullu alayhi aidan hadithu abi umama as-sabiq, haka hadisin abi umama wanda ya gabata a baya shi ma yana nuni akan haka. Annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yusalli wahdahu yana sallah shi kadai. Fa qala, sai ya ce ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fa yusalli ma'a, yanzu ina za a iya samun wani mutum yayi wa wannan bawan Allah sadaka ya tashi shi sallah tare da shi? Ina ba dan gane, kaga hadisin mun karanta shi ya gabata ko? Wa qad istadalla bihi ahlul ilm, malamai ma abota ilimi sun kafa hujja da wannan hadisin ala anna aqallal jama'ati, akan cewa mafi karancin sallah wato jam'i imamun wa mamum, shine a samu liman da mamu guda daya shine mafi karancin jam'i. Wa huwa a'ammu min an yakuna al mamum rajulan aw imra'atan aw sabiyan, kuma wannan hadisin shine yafi gamewa game da kasantuwar shi mamu din nan namiji ne ko mace ce ko kuma yaro ne. Kawai dai rajulun wa mamum shikenan, kawai ko imam wa mamum. Mamu din nan zai iya zama mamu din namiji ne, zai iya zama mamu din mace ce, zai iya zama mamu din yaro ne. To daga nan dai jam'i yake farawa har zuwa kuma ainihin wato ko mutun nawa ne. Wannan magana ka koma Fathul Bari mujalladi na 2 shafi na 167 zaka ganta. To an ce lokaci yayi sai mu i'adatu salatil fariida ko, wa man salla wahdahu aw lam yudrik mal imami raka'atan kamilatan fa inna lahu an yu'idaha fi jama'atin, da magana ka za ta iya shigowa anan insha Allah sai mu tashi akanta. Abinda muka karanta yayi zama daidai, Allah ya bamu lada. Kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.